Yamba ta samu nasara akan Shooting Stars da CB1 wanda hakan ya bata damar ci gaba da zama a saman teburin gasar Premier League na Najeriya da tazarar maki 5. Musa Najera ne ya zirawa Yamba kwallon farko a minti na 14 kafin 3SC ta farke kwallon ta hannun Ajani Ibrahim a minti na 11 bayan an dawo daga hutun rabin lokaci. Sai dai murna ta koma ciki bayan da captain din Yamba Chinedu Udoji ya kara wata kwallo yayin da ya rage mintuna 15 a tashi a wasan. Yanzu Yamba na da maki 61 a wasanni 33 da ta buga. A dai bangaren kuma masu rike da kofin gasar Kano Pirates sun lallasa Sunshine Stars da CB1 zuma. Hakan na nufin suna da maki 49 kana Sunshine Stars din na da maki 53. Ita dai Warri Wolves ta tashi ne ci 1-1 tsakaninta da Rangers a Enugu tana kuma da maki 56.